sai da Khadija mai bakin al'amari dattijiya mutune kirki dattijiya mutune kirki zan yi amfani da wannan dama in gayyace ki zuwa ga dariqa shautu jani Abul Abbas radiyallahu ta'ala dariqa istighfari da la ilaha illallah da salatin annabi duk da dama na san cewa kina yi to amma wannan dariqa idan kika shiga to hakan zai zame miki farilla ki istighfari ki la ilaha illallah ki salatin annabi domin duk mutane gaba ɗaya masu zunubi ne amma in mutun ya istighfari to zai fita daga matsayin sa na mai zunubi to in ya fita daga matsayin sa na mai zunubi ya dace da shiga fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji shi yana salatin annabi yana salati kana yi wa annabi salati annabi in ya ji dadi sai tunkuda ka fadar Allah sai ka ji kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yanzu ka ji ka gaban Allah kenan lokacin da ka karbe ta sunan ta dariqa tijaniya amma yanzu ta wuce nan ta hada ka da Allah ta zama faman sha'at ta kaza ila rabbihi sabila.